Israël, du peuple d'Israël, comme vous voulez.
Akawun majalisar dokoki Kano kenan Alhaji Ali Maji yake rantsar da sabon shugaban majalisar wanda daga bisani ya ci gaba da jagorantar zaman majalisar na yau. Gabanin haka sai da sabon shugaban majalisar dokokin ta Kano ya bayyana aniyarsa ta biyayya ga gwamnati da kuma tafiya tare da dukkanin mambobin majalisar ba tare da nuna wariya ba. Kamar yadda yake kunshe a cikin lafazan sa na rantsuwa. Bayan kammala zaman ne na nemi ƙarin bayani game da kudurori da kuma sigar da zai bi wajen jagorantar mambobin majalisar su 40.
Kofar mu a gurin shi kamar yadda na faɗa wannan majalisar a wani shugabanci na kowa da kowa ne. Duk memba ya zo ya kawo shawara da tace idan mai kyau ce kuma ne ya je gane ga zai faɗa insha Allah wajen kuma duk abin da ya faɗa za mu karɓa za mu yake. A shirye muke ba gwamnati haɗin kai domin mu ga cewa mun ji da wannan jiha gaba.
Honorable Jibril Ismaila Falgora kenan sabon shugaban majalisar dokokin jihar Kano. Honorable Abdul A. Abdulhamid wanda ya yi wa majalisar kome bayan hutun shekaru 8 ya kawar da hasashen da wasu ke yi cewa la'akari da yadda aka gudanar da zaben shugabancin majalisar ba tare da kada ƙuri'a ba akwai yiwuwar majalisar dokokin Kano ta 10 ta ƙara zama ƴar amshin shata.
Ai ba magana ce ta amshin shata ba, muna da kyawun zato cewa babu wani abu da za a kawo ga wannan majalisar na san rai. Duk abin da za a kawo za a kawo domin cigaban Kano, sannan kuma a shirye ba da gudunmawa domin a samu wannan cigaba.
Naka ba sai kun bincika ba.
Za mu bincika amma mun tabbata kan cewar ma kafin a kawo mun tabbata akwai tuntuɓa tsakaninmu wanda kafin a kawo ƙuduri mun tabbata mun san me za a kawo. Saboda in an kawo wani abu ne wanda da mun san da zuwansa, mun sa Allah zai abin da ya dace.
Jam'iyyar NNPP mai gwamnati a Kano na da jimlar mambobi 26 a zauren majalisar, yayin da APC mai hamayya ke da 14. Amma Honorable Garba ya gwarmai daga mazaɓar Gari da Tsanyawa ya ce yawan 'ya'yan NNPP a zauren majalisar ba zai ba su damar yin cinye duba a dukkanin al'amarin da aka kawo majalisar.
Kamar yadda ka sani a wannan halin da muke suna buƙatar muna buƙatar su tunda ba su da tusat. Akwai abubuwan da dole sai da mu za su, akwai abubuwan kuma da lallai da mu ba. To idan su ma suna so samu zauna lafiya samu cigaba to kaga suna buƙatar mu. To tunda suna buƙatar muna buƙatar su kawo kowa zai riƙa rarrahin kowa domin cigaban jihar Kano da cigaban kan jihar Kano. Yayin na fahimci adawa shine tsora gwamnati akan saiti. Duk wanda yake neman cigaba zai so a tsora shi akan saiti in yayi ba daidai. Saboda haka idan gwamnati ta zo da wani abin da muke ganin zai cutar jihar Kano za mu ja hankalinta domin ta tsaya tsayin daka domin a tabbatar an al'umma adalci an kuma kawo cigaba a jihar Kano.
Sauran waɗanda aka zaɓa sun haɗa da Honorable Muhammad Bello Batutu a matsayin mataimakin shugaban majalisar da Honorable Lau Hussaini shugaban masu rinjaye da Honorable Labaran Abdul Madari shugaban marasa rinjaye sai Honorable Ayuba Labaran Drum a matsayin mataimakinsa. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.